بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله. يانزو دا ميكي ماغانا سافيا تشيتا الحميس 23 غا واتان جمادى الأولى هجرن منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا 1445 وندا يدتشي دا 7 غا واتان ديسمبر ميلادية 2023. زما فار كراتو ا cikin littafin شرح السنة نا الإمام العلامة الفقيه إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله وجزاه الله خيرا. Wannan rasul ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 264. Wannan al-Muzani ba karon malami bane cikin a'imma na sunna da suka gabata, wannan kiwa ake cewa sahibu Shafi'i, saboda mulazama dai wa Shafi'i kan da su kiki ambata ya sanya shi ma a cikin dabaka ta farko a cikin dabakatu Shafi'iyya game da almajirina al-imamu al-Shafi'i. Zaman jizin tukin da malamai suka yi a kan shi, imamu Shafi'i har wasiya ake rawaitowa ya yi wa shi al-Muzani. Malamai sun yi maganganu a kan al-Muzani irin su Ibn Yunus, irin su Dawud Ibn Ali, irin su Ibn Abdulbar Namari, irin su Ibn al-Jawzi, irin su al-Dhahabi, da yake cewa al-imamu al-allamatu faqihul millati Alam Zuhadi. So zamu tattauna insha Allah akan tarjumar shi a gurguje. Shi al-Muzani shine malam Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya ibn Isma'il ibn Amr ibn Muslim al-Muzani al-Misri tilmidu Shafi'i kenan, dalibi na al-Imam al-Shafi'i. Kamar da Dhahabi ambata a cikin siyaru a'lamin Nubala, to wannan al-Muzani bidan milmim ne, aiwa miman dhamma almu wa fatahu zai almu za karshe kuma aka kawo nan al-Muzani. Wannan nisba ce tashi malam Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya ibn Isma'il kenan al-Muzani. Al-Muzani malamai suna ambatawa cewar haihuwarsa shekarar da Al-Layth ibn Sa'ad ne ya rasu, sanar ta 175 rasuwar Al-Layth ibn Sa'ad kenan, kamar yadda yake a cikin siyaru a'lami An-Nubala. To malaman al-Muzani waɗanda suke tarjumar Muzani ba su buɗa ba wajen ambaton malaman shi, kawai suna taƙaituwa ne a kan ɗan kaɗan, sai su ce kawai da farko su kawo Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. To da haka Muzani ya tasirantu sosai da malaminsa al-Shafi'i matuƙa, sai irin su Ali ibn Ma'bad ibn Shaddad al-Basri da Sunayn ibn Hammad da kuma Asbagh ibn Nafi'. To malamai suna cewa me yiwuwa ya zama ƙilla na malaman shi yana kuma wani zuwa ga al'amari guda biyu. Na farko mulazamatuhu shadida li shaykhihi Shafi'i, lazimtar da yawa Shafi'i sosai kamar da su yake ba da labari, wato lazimtar mai tsanani da yi ga malaminsa. Sai abu na biyu shine al-Muzani bai da rihlat sosai, lam takul lahu rihla ila hawadir al-alam al-islami, bai yawaita tafiye-tafiye ba. To lallai wannan ma ya zama shi ne abin da ya sa babu yawan su malaman. To sai kuma ɗalibansa, al-Muzani yana da ɗalibai da yawa, takharraja ala yadayhi kathirin min al-ulama, da yawa daga cikin malamai sun yi graduating daga shi wannan malamin. Kamar yadda Dhahabi yake ba da labari, haddasa anhu khalqun kathirun, da yawa daga cikin malamai sun ji daga al-Muzani, min al-mashariqa wal-maghariba. Haka su biki na cewa akhadha anil-Muzani khala'iq min ulama'i Khurasan wal Iraq wal Sham kun ga akwai dalibai da yawa sun karba daga Muzani da yawa daga cikin malamai Khurasan Iraki da kuma Sham wanda ke a cikin Tabaqatu Shafiyyatul Kubra daga cikin mafi shahara na daliban nashi akwai Imamul A'imma Abubakar ibn Khuzaimah so da dalibin yake harka ilimi harka hadisi ya san Imamul A'imma Abubakar ibn Khuzaimah wanda rasu 311 akwai malam Abu Ja'far ne Tahawi cikin daliban sa wanda rasu 321 kenan wanda yake cewa awwalu man katabtu anhu al-hadith al-Muzani farkon wanda na rubuta hadisi daga wajen sa shine al-Muzani wanda ke cikin siru alamin nubala wa awwalu man katabtu anhu al-hadith al-Muzani aka Abu al-Qasim ibn Bashar al-Anmati Sheikh ibn Sirij kenan wanda rasu 288 Zakariya ibn Yahya al-Saji wanda rasu 307 Sheikh al-Basra al-Anmati was-Saji sai ga cikin jullana al-Majarin shi kamar da Zahabi ya ambata to su Abu al-Hasan Abu Nu'aym ibn Adi su Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi wanda rasu 327 kamar da ke cikin manaqib al-Shafi'i na Baihaqi da kuma al-Ansab da Asiyah malamai da yawa sun yabo ga al-Muzani kun yabo da malamai suke kamar da Ibn Yunus a cikin tarih nashi ita sahibu Shafi'i kanat lahu ibada wa fadl thiqatun fil hadith dalibin Shafi'i yana da ibada da falala amintacci ne ga abin da ya shafi hadisi la tarifu fi hadikum min ahli al-fiqh wa kana ahad az-zuhari fi ad-dunya wa kana min khairi khalqi Allah azza wa jalla wa manaqibuhu kathira wannan zaka samu wannan a cikin wafayatul ayan haka Abu Ishaq ash-Shirazi ina yabban al-Muzani ne cewar kana zahidan aliman zahidi ne a alimin munawir haka Amr ibn Uthman al-Makki cewa ma ra'aytu ahadan min al-muta'abbidina fi kathrati mallakitu minhum bi makkata mimman huwa muqimun wa man qadima alayna fil mawasim wala fi mallakitu bi sham zuwa karshen ila akhir ma qala shi ma yabo gare shi yace shi bai ga daya ba daga cikin sukin masu bauta wajen fi kasra yawan bauta cikin wanda ya gamba da su a Makka da sauransu kamar shi al-Muzani din a haka Abu Sa'id ibn Sukkari shi ma yace wa ra'aytu al-Muzaniya wa ma ra'aytu abadallahu minhu wala atqana al-fiqh minhu naga Muzani banga kuma wanda ke bautar Allah ba kamar sa haka wanda ya kyautata fiqh da dukka a ciki kamar shi al-Muzani so haka malamai su Dawud ibn Ali su al-Abbadi kana zahirin aliman da irin su Ibn Abdul Barr an-Namari shi ma sai kana faqihan aliman yace Muzani faqihi ne alimi ne jalil al-qadri fi an-nawri ila akhir ma qala haka ibn al-Jawzi shi ma na fada sahibu Shafi'i rahimahullah wa kana faqihan hadikan thiqatan fil hadithi wa lahu ibada wa fadl wa kana min khiyar khalqillah azza wa jalla haka ibn Khaldikan shi ma yace wa huwa imamu Shafi'i kun ga jagora ne imami ne Shafi'i wa a'rafuhum bi turqihi yani ash-Shafi'i wa fatawihi wa ma yanquluhu anhu haka shi ne a sahun gaba wajen sanin Shafi'i din da mazhabin shi da abin da Shafi'i fatawi nashi haka Adh-Dhahabi mun karanta yana cewa al-imamu al-allamatu faqihul millati alam az-zuhadi imamu al-allama babban malami ne faqihul milla faqihin addini ne alam az-zuhadi haka Subki na cewa al-imamu al-jalilu nasirul madhhab haka al-Isnawi yace kana imaman wari'an zahidan wajahud da'wa mutaqallilan min ad-dunya wa kana mu'awwan baina ashabi ash-Shafi'i kun ne cikin abaqatu ash-Shafi'iyya da haka dai imami ne kamar da muka ji da shi waɗannan malamai ibn Jawzi su ibn Yunus ibn Abdul Barri da sauran manyan a'imma ina da kuwa a wajen munazara da kuma ibada da tsoron Allah da taka tsantsan da waru da zuhudu da sauran su duka wannan malamai sun bashi shida haka a gidan hadisi dan ma kafar shi ta zauna sosai eh kafar shi ta zauna kwarai abin da shafi gidan hadisi kamar da Yunus ibn Yunus ke faɗa da ibn Jawzi thiqatun fil hadith wato thiqa ne amintacce ne a gidan hadisi sannan kuma al-Muzani ya kasance na istishhadi da shi'r yana haddace abin da ya shafi ashir da kuma shi'r da yake na hikima da sauransu yana istishhadi da su idan an samu munasabar haka dangane da aqida ta Muzani babu shakka al-Muzani salafiyul aqida ne salafi ne aqidar sa aqida ce ta salafus salih magabata me zai bada shidar wannan shine wannan risala ta shi ta sharhus sunna wanda ya kawo tsantsagwaran aqida ce ta magabata na'am Muhammad ibn Isma'il at-Tirmidhi yana cewa samitul Muzani ya yaqulu naji shi Muzani yana cewa la yasuhu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah al-arsh bi sifati baya inganta ga wani kade ta Allah har sai ya san cewa anna Allah al-arsh Allah ina kan al-arshin sa ai Allah ya daidaita al-arsh istawa ina sunan al-arsh da sufofin sa fa qultu lahu nace mishi mithlu ayyi shay'in ce kamar me daga cikin sifati ce sami'un basirun alimun qadir ibn Manda ya fada a cikin tarih nashi to so wannan littafin shi dai zai bada shi dadi akan wannan kamar yadda muka ji al-Muzani ya tasirantu sosai da malamin sa kisa ake cewa Muzani min khawasi julasa al-Imam Shafi daga cikin kebuntattu wanda suka zama da Imam Shafi shi yasa as-subki ya kirga shi a cikin addabaqatul ula min alladhina jalasuhu wa lazamuhu cikin dabaqatu shafi'atul kubra nan daga cikin sahun gaba sannan Muzani yayi hidima ga mazhaba ta malamin shi shine Shafi'i kamar yadda Shafi'in ke faɗa al-Muzani nasiru madhhabi al-Muzani nasiru madhhabi kun yake a cikin sirra akhadha anhu khalqun min al-ulama da haka wabihi tashara madhhabul imam Shafi'i fil afaq da shi ne ma mazhabul imam Shafi'i ta yada a sasannin duniya to sai musannafat da ya rubuta malamai da yawa sun yabo akan musannafat na shi Muzani akwai zancen Hafizul Maghrib ibn Abdul Barr an-Namri rahimahullah yake cewa lahu ala madhhab ash-Shafi'i yana kan madhhabin Shafi'i yana da ga madhhabin Shafi'i kutubun kathira kutub masu yawa lam yalhaqu ahadun fiha wala at'aba an-nas ba'da intasharat kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtar al-ard sharqan wa gharab wanda ke fada cikin al-intiqa daga cikin su kamar da malamai suke ambata akwai ahkamul qur'an ahkam al-Qur'an akwai ifsadu taqlid al-amru wan nahyu at-targhib fil ilmi al-jami' al-kabir was-saghir fi sharh as-sunna littafin nan kenan namu wanda zamu karatu akan sa da sauransu sai rasuwar al-Muzani sanata arba'in ni wa 60 wa 200 a Misra 264 irin su wannan malami Allah ya gafarta masa sai masadir na mazan masadir na tarjumar sa tunan ma malamai da yawa al-jammul gafir sun yi tarjumar shi akwai ibnu abi hatim a cikin al-jarh wa ta'dil akwai ibnu nadim a cikin al-firist akwai al-mas'udi a cikin murujud dhahab akwai al-bayhaqi a cikin manaqibul shafi'i akwai ash-shirazi a cikin tabaqatul fuqaha labadi a cikin tabaqatul fuqaha ash-shafi'i akwai ibnu abdul barri a cikin al-intiqa fi fada'il thalathati al-a'immati al-fuqaha akwai as-sam'ani a cikin al-ansab ibnu al-jawzi al-muntawib fi tarikh al-umam wal-muluk haka an-nawawi a cikin tahdhib al-asma'i wal-lughat da kuma al-majmu' sharh al-muhaddab haka adh-dhahabi da farko a cikin tarikh al-islam labaran hawadith na sanata 460 wa 264 da siru a'lamin nubala da kuma tadhkiratul huffaz ta shi adh-dhahabi din da kuma al-ibar fi khabari man gabar haka subki a cikin tabaqatul shafi'iyyatul kubra haka ibnu kathir a cikin al-bidayah wa an-nihaya da kuma tabaqatul fuqaha ash-shafi'i haka ibn Tagari Bardi an-Nujum az-Zahira al-Isnawi tabaqat ash-Shafi'iyya as-Safadi Khalil ibn Aybak al-Wafi bil Wafayat ibn Hajar at-Ta'sis fi Manaqib ibn Idris aka as-Suyuti Husn al-Muhadara ibn al-Imar Jadarat az-Zahab Haji Khalifa Kashf al-Bunun al-Baghdadi Idah al-Maknun Buruk al-Man Tarikh al-Adab al-Arabi da sauran su da wanda suke tarjumar sa to littafin nan unwani shi sharh sunna da muka ce na al-muzani to haka aka same sharh sunna inda al-muzani a ƙarshen littafin ya ce fa hadha sharh sunna taharraitu wa fa hadha sharh sunna to haka an samu wani zance na al-allamah ibn al-qayyim da yake cewa risalatuhu fi sunnah السنة ضد كما قوس عنوان غدابيو ده su ma suke da kusanci da aka ambata ma'taqid al-imami mu'taqadu ko al-imam abi ibrahim isma'il ibn yahya al-muzani sai kuma aqidatul imam al-muzani to amma dai al-aqrab din wallahu alam shine sharh as-sunnah inda shi al-muzani ya ambata a ƙarshen risala da shi ambata a ƙarshen risala din to wannan shine dan gane da ingancin danganta littafin ga shi al-Muzani al-Hafiz Shamsuddin Adh-Dhahabi ya danganta ta ga shi al-Muzani har ma ya nakalto wata kit'a daga ciki haka al-Allamah Ibn al-Qayyim ya kawo ta ma gaba ɗayanta kuma ya danganta ta gaba ɗaya ga Imam al-Muzani ya danganta ta gaba ɗaya ga shi wannan malami to wannan kenan kuma anan zamu tsaya insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu kai tsaye a cikin littafin insha Allah wannan zai zama darasi na farko na daya insha Allah zamu samu sharhus sunna lil muzani sharhus sunna lil muzani na daya kenan darasi na gaba zamu tashi darasi na biyu zamu shiga a cikin littafin kai tsaye insha Allah subhanakallah wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله